أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دك نبو دغوديا مستار نيوا مرسا إياكا سنت بدك الله سبحانه وتعالى وند الله تكين حكمة شني دعيكم شي دقدر شي يساك با مدامر تي قبا ندر سم نسير لأن محمد صلى الله عليه وسلم وند ميكي تكي وند لتاهم ميتانا البركة أن نبي رحمة واللف بروفيسور محمد الثاني عمر موسى رجل محفظه الله تعالى وان wannan shine zai kasance darasi na 29 insha Allah a cikin wannan littafin. A yau muna ranar Litinin 14 ko ga watan Zulqa'ada shekara 1446 Hijriya wanda shine 12 ga watan Biyal watan Ma shekara 2025 miladiya in sahat. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu kan gaskiya da aiki da ita da faɗan gaskiya da tawfiki. Idan ban manta ba dai darasin mu da ya gabata har ilau muna cikin yaƙin Badar. Ghazwat Badarul Kubra, yaƙin Badar babba. Inda zan mu tashi insha Allah shuhudul mala'ikati ghazwat Badar wa qitaluhum ma'a rasul wal qital ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashabu. Isowar mala'iku yaƙin Badar, sannan da yanda mala'iku suka yi yaƙi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi. Kamar yanda muka gani ghazwat Badar tana cikin gazuwar da aka yi madad yaƙin da aka turo mala'iku sosai suka kama yaƙin nan, haka ne ko? To kai yanzu ai abu ne ya ishe ka a ce ma mala'ika ɗaya aka turo, to bari Allah ya turo mala'iku da makamai zasu yaƙi da mi mutane ƴan tsirari. Kai a hankalinmu misali a ce kamar yanda muke bada misali a ce yau ga mu nan zan mu yaƙi da aljannu, kaga ai abin ya yi ƙarfin mu ko a zahiri. Wani karin magana suka ce faɗa da aljani ba daɗi ba riba ne ko? Faɗa da aljani ba riba. To ina ga mala'ika wanda mala'ika da kake ganin shi kai tsaya ka ji hatta da Jibrilu alayhi salam sai da yimi sai da yayi da mara yaki sai da hau yaki ran yayi yaki sosai Jibrilu. To kai ka duba ka gani yakin mala'iku ha kawai hikima Allah subhanahu wa ta'ala ce ya kaddara, saboda Allah in ya ga dama mala'ika ɗaya za a turo a gama da su. Ka duba wanda aka azabtar da su, wa minhum man arsalna alaihim sayha, akwai wanda kawai mala'ika aka turo musu kyaliya. Ka san kyaliya kamar yaro yana karambani ka ce mai kai, to mala'ika ne ya zo ya ce masa kai kawai kowa ya mutu duka garin suka mutu. Ka dauki misali mutanen Annabi Lut alaihi salam ko Annabi Lut mutanen shi da aka tashi shi mala'ikan da ya tashi zai sa fifiken shi guda ƙarƙashin ƙasar garin can ƙarshe can ofon ya ɗaga ta sama kawai ya musu juyin waina babu wanda ya motsa a garin. saboda ƙarhin mala'iku ƙarhi ne wanda baka da menene bai da iyaka Allah ya ba su wani irin ƙarhi amma toran nan Allah sai da ya dazzago mala'iku a yakin nan kawai dan a kwantar ma musulmai da hankali wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum Allah ya ce Allah ya kawo dai mala'ikun nan nan dan a su zamanto albishiri gare ku ku samu nutsuwa ku samu kwanciyar hankali amma a wannan a haka ma mala'ika ɗaya aka turo sai ya buta musu iskar bakin shi diyar kwasar da su ya sumar da su duka ka gani ko to yanne hikima Allah ya sa mala'iku suka zo mala'iku da sunan mala'iku aka ba su kuma makamman yaki aka ba su makamman yaki su shigo shine qal musannif malai yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace istastaghisuna rabbakum kutuna lokacin da kuke neman taimako wurin ubangijinku tunda kun ga ku 300 da yan kai 319 wata ruwaya ko su kuma wannan su 2000 da yan kai mil aker ku kwantar turuwa sai dizinef kaga ai mata din ya fa mata ake cewa ko bai babban ta haduwa mil aker ku kwantar turuwa sai dizinef to ka gani shine sai ku Allah yace ku tunda lokacin da kuke neman taimako na ubangijinku fastajaba lakum Allah ubangijinku sai ya amsa muku ya taimaka muku da ya taimaka muku ya amsa muku wannan taimakon zai amsa muku anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdatin ni zan taimaka muku ni zan dada muku zan yi ranforson ku za a kawo muku ranfor na mala'iku dubu bayan dubun nan murdatin wasu suna bibiyar wasu ka duba haka gani mala'ika dubu aka turo ai ku kuna ganin su dubu ne ko su mil ne to kuma ga mala'iku mil ku kuma ga ku turo sai ya kelka a ce ma mala'ika duk ɗaya ya kama ɗaya ku turo sai ya kelka me za ku yi ka gani murdihid kuma wasu suna iya limko wasu na'am sai Allah ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna bihi qulubukum ai Allah bai sanya wannan ba kawai dan dai a muku albishiri ne aka ce muku dubin nan saboda Allah ya ga dama ya turo dan ya gama da ku an gane ko saboda wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san karhin rundunar ubangijinka sai shi an gane ko to Allah sai ya turo mala'ika daya ko ya turo wata halitta da gaskiya halittun shi an gane ko kai Allah subhanahu wataala in yayi niyya ba sai kuntu wata kuntatta kura ko kuntattun zaki ba kuntattu mahaukata mayun wata su zo su shiga jama'a su tittira su ka duba ka gani aka turo mala'iku duba ka ga Abraham ya aka turo mai wa arsala alaihim tayran ababil tsuntsaye tsuntsaye suka yi menene tarmihim bihdaratin min sijjil take ji wasu da duwal wasu da wata tsuntsaye to shine Allah ya ce illa bushra lakum kawai Allah ya sa muku mala'ikun nan har aka ce za a sa muku mala'ika dubu kawai albishiri ne Allah ya ba ku an sannan dan menene wali tatma'inna bihi qulubukum kuma dan ku samu zuciyar ku ta samu nutsuwa da kuna gana ai sun yi karhin ku sun yi karhin ku to shikenan zuciyar ku ta samu nutsuwa in baka misali misali nan lokacin da aka ce za a kawo mu yaki ko Niger za a kawo mu yaki da Rimer ya dinga tashi cewa Rasha da menene Korea suna tare da Niger ai an yi ta Rimer din nan ai suka ga mutane sun yi ta samun nutsuwa a mu muna tare da Rasha muna tare da Korea din nan Kim Jong Un da Putin kaga kai ta samun nutsuwa a ranka eh duk da dai an yi ta dai hadi to ka duba ka ga yanzu Allah ne me abin ne zai turo kuma manya-manya daga cikin halittai shi nan halitta Allah ne suka dan yi ma baki wanda guarantee babu shi kuma Allah da ya baka guarantee ne aka baka shine idan zukatan ku su samu nutsuwa waman nasru illa min indillah kai ku sani nasaran nan fata Allah ce an gane ko nasaran nan wurin Allah take duk wata nasara wurin Allah take Allah ya ga damar in yayi niyya ba mala'ikun ku kadan din ku goma ku mutum dubu nawa yaki ku goma an Allah ya niyya saboda nasara tawa ce tashi ce sai ya karfafa ku kuma ya raunana wa'incan din an gane ko Allah sai ya karfafa ku ya raunana wa'incan din ka gani waman nasru illa min indillah innallaha azizun hakim Allah shine mabwayi mai hikima suratul anfal haka zalika Allah yake fadi a cikin suratul anfal din dai aya ta 12 bayan wannan 9 da 10 ko iz yuha rabbuka ilal malaikati anni ma'akum tuna lokacin da ubangijin ka yayi mala'ikun nan da aka turo ya musu wahayi ku sani fa Allah ya ce kuma ni ina tare da ku mala'iku ina tare da ku inji Allah su ma karfafa su za a yi duk ƙarfin su ka gani ko na'am fa sabbitul ladina amanu ku je ku nine ne ku tabbatar ku zamnar ku gina wannan mutanen da suka yi imani sa ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah ya ce da sanni zan je ho wani irin tsoro cikin zukatan kafirai ka duba ha nasara saman nasara bayan an turo mala'ikun sannan mala'iku aka ƙara ranfarsan su Allah ma yana tare da mu'mina a yakin nan Allah ya sanya ma wannan kahuran tsoro sai aka ce wa mala'iku ya ne za ku yi yaki kaga wannan ba su iya yaki ba sai aka faɗa musu yanda za su yi yaki fadribu fawqa al'anaki aka ce duk in kun ga saman wuya daga wuya ko ku datse abin da ke saman wuya an gane ko mala'iku da kun ga wuya ko to abin da ke saman wuyan nan yayi kasa ku biga an gane ko wadribu minhum kulla banan duk wani fasila fasila articulation da kun gani ku cire ta duk inda ke da kai articulation kuna gana articulation ku cire saman wuya ku cire articulation ana aka koya masa yadda zai yake kaga articulation ina ne hannuwa awuwa da kuma duka da wuyan shine a daddatse kawai kaga sai aka koya mala'iku yadda zai yaki sosai kai koda ba a kace ka ba ka daga takobi kaga hannunka yayi kasa an datse shi ka zama mi masaki koda ba a kashe ka ba ka daga takobi zaka yaki kawai sai aka shamce ka wahuwa kaga ka zama mi ka zama karshen ma masaki to shine yace musu fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banani an gane ko sannan malai ya ci gaba da cewa akhraja muslim muslim ya yi ruwaya رحمه الله تعالى الله يجزيكم شي عن ابن عباس حديثي daga Abdullah ibn Abbas ne da Allah ta tabbata gare shi anhuma da Allah ta tabbata gare su bi kala yake fadi bainama ar-rajulu min al-muslimin yawma idhin yashtaddu fi ithri rajulin min al-mushrikin wannan ranan wani mutum yana nan daga cikin musulmai kawai yana bibiyar bayan wani mutum daga cikin mushrikai yana bibiyar shi yana tserewa zai yi mi zai kashe shi musulmin ne ya samu nasara kan mushriki yana bin shi zai kashe shi an gane ko nan dai yana baka labarin yanda mala'ikun ne suka sanfo an gane ko yace yana bin shi zai kashe shi amma mahushi yana gaban shi fa iza sami'a darbatin bisauti fawqa nam fawqahu sai ya bugo da bulala daga saman shi yaji kamar an shamci bulala haka an buga bulala ka san ai bulala an bige ta kana jin karan bulala an san karan bulala eh mana sai wanda suka yi makarantar da su suka san karan bulala yanzu ai babu bulala a makaranta da ikon ko wai kaga uwa batan basira jahilci sai zai wadi tar Allah mana gafara hauka a bigi danki dan yayi karatu ki tashi ki je ki dai karan malami da rantsi da Allah mun yi yayin lokacin da nan kusa kusa ba wai uwayenmu ba nan kusa kusa aka bige ka a makaranta kai baka isa ka zo ka fadi gida ba wallahi koyewa kake saboda in aka sani a gida ne wani lahi kai aka bige ka to kuma kai ka ƙara shan kashi ƙara ma za a to wai sai kaga uwayenmu na zamani Allah mana gafara wallahi mata ku ji tsoron Allah a wanda ya bigi danki kan karatu masoyinki ne saboda yana neman ya gyara ki annabi sallallahu alaihi wasallam ba san mala'ika ya sha kan karatu an gane ko kaga yara yanzu ai ba san karan bulala ba ba san karanta ba darban bi sauti sai ya ji karan bulala fauka hutaman shi was sautu faris yaqulu haka zalika kuma sai yake jin menene sautu magana ta faris aka ce ma faris chevalier mi za a ce ma chevalier da Hausa majid da Hausa mayaki na saman doki amma ya bai rasa suna da Hausa mi suna ce wannan mutuwa mayaki mai doki eh mayaki sama dan za Allah shirye ka dan mi za ta ce mayaki sama sojan sama sojan sama kenan sune armée de l'air yanzu kenan ko aka kawai sai yake jin magana wani shebale wani mayaki mai doki wala salisu an san sunan shebale da Hausa mayaki mai doki bai da suna da Hausa wanda yake saman doki mayaki ta dogari mayaki ne wanda shi garda korne an gane ko to mayaki mai doki shine ake cewa faris sai ya ji wannan mayaki yana cewa shi da ya ji karan bulala kuma ya ji magana yace ya cewa me aqdim haizum yake cewa da gaba kai haizum sunan dokin nashi ne me haizum yake cewa da gaba haizum ka san in ka lura masu dabbobi duka ba animal da company da wane ne masu da dabbobin da suke wannan duk suna masu suna yanzu haka ai zaka ga masu ashe karnuka a gida karnukan su da sunan su kuma su kira shi su ce wane ya fito da gudu yanzu ana rock ko mene ne a rock rick loza wane ne Allah alfan to zaka ji duka da an kira sunan su sun sani to shine zaka gani da wakai ma suna da suna sai yake jin yana aqdim haizum haizum ja gaba to ya ne kai ma take sa wa dokin ka haizum fa nazara ila al-mashriq fa nazara ila al-mushrik amamahu sai ya kalli wannan mushrikin na gaban shi da yake bin shi shi dai ya ji karan ni bulala kuma ya ji an ce aqdim haizum ja gaba mu je kai haizum sai ya kalli wannan ya ga dai bai ga kowa ba na'am amamahu fa kharra mustaqliyan kawai sai ya ga wannan mushrikin da yake bi ya hada kasa setup an gane ko kenan da ya ji karan bulala yayi bi wannan ya sha bulala kai bulalan mala'ika kai ta malam ma irin malaman mu na dadin nan wallahi in jama dai sai ka wani sai ka yi hutsari ga birni to ta mala'ika ce kuma da ya buga ya sha kadim haizum ja gaba mu je kai haizum an gama da wannan kenan ko mu je na gaba fa nazara ilayhi da wannan mushrikin ya hado shi wannan mutumin sahabin nan sai ya kalli mushrikin fa iza qad khutta anfahu sai ya ga tuna an shafta hanci an gane ko na'am wa shuqqa wajhu sannan huskar shi ta tsage an gane ko an shafta hanci shi huskar shi ta tsage ka darbatin bi sawt kamar dai bugo na bulala ne yi an zabge shi an sharte hancin huskar ta tsage fa hadara zalika ajma na'am faja al-ansar ya faɗa mu mutane wannan abin da ya gani sai ansariyun yazo fa haddasa bidalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yake ba annabi labarin wannan abin yace ya rasulullah ka ji abin da aka yi ina bibiyar wani mushriki na ji karan bulala an shafta na ji kuma ana aqdim haizum ta gaba mu je kai haizum an gane ko yace mi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqta yace kai gaskiya yace zalika mad zalika min midadis sama'i salisa wannan mala'ikan da kaji an ce aqdim haizu yace yana daga cikin ranfor na mala'iku na sama ta uku ranfor ne na mala'iku na sama ta nawa ta uku wanda suka zo ne na sama ta uku shine yayi bugon nan yayi aqdim haizu ai na ga muku darasin da ya gabata yanda wannan yanda muka ga jabalul butul mala'ika da muka je ko yanda yanda dutsin yake wallahi da kai mamaki in ka ganshi daga dutsin da mala'ikun suka sauko da inda aka yake na'am yace wannan yana daga cikin ranfor na mala'iku na sama ta uku wa fi musnad imam ahmad daga cikin shi kuma yace rahimallahu ta'ala ya ji ganshi min hadithin tawil daga dogon hadithin nawa fihi wanda yake cewa faja'a rajulun min al-ansar ana cikin wannan hadisin dogo da yazo ana bada bayanin dai nan duka yana baka bayanin yanda aka yi mala'iku suka taya annabi yaki da kuma practical din da mutane suka gane ai kaga nan rasulullah yana yiwa a ce a rasulullah kadai yayi ji mala'iku ya ji shuurin sai gan su a dan ka sani har sahabbai duka wanda suka yi badar din nan duka da yawa daga cikin su sun ga abubuwan mamaki yo sai ka daga itan ka kaga hannu ya hadu misali kaga duka sun ga abu mamaki shine hadisan ake tsaro maka su ka gani shine da gaskiya na hadisi annabi yake cewa wa ma adraka wa ya sanar da kai cewa Allah ya duba zuka sai an badar ya ce ku je ku yi abinda kuka ga dama an muku gafara an badar da an ce ma badari wannan ranar mala'ika jibril ya taba zuwa ya ce ma annabi ya kuke lissawa wanda suka yi badar da ku a cikin sahaba aka ce a su ne manya-manyan sahabbai daga cikin mu jibril ya ce haka na muwa cikin mala'iku su ne manya-manyan mutane daga cikin sahabbai kaga cikin mala'iku ma wanda suka halarci badar manya-manya ne daga cikin mala'iku falalarsu ta bambanta da kowa to kaga yanzu shi wannan ya ji aqdim haizum ko ya ji magana mala'ika yana aqdim haizu sai shi wannan yace ma hadisin ibn abbas sai yace daga cike sai faja'a rajulun min al-ansar hadisin da muke bada misali kullun da abdul majid gashi yazo yau yace sai wani namiji daga cikin mutanen madina sai yazo bil abbas bin abdul muttalib asara ya kamo abbas dan abdul muttalib wani mutum ya kamo ammun annabi sallallahu alaihi wasallam uncle da annabi aka kamo shi prisoner yaki prisoner de guerre to shine muke kwatantawa shi mutumin gashi tare tare ba wani karhi ba za a ce yana da shi sosai shi kuma abbas mutum ne zamnan ne tsaye shine muke bada misali da abdul majid da musbago eh mana yanzu in ba abdul majid ba bai da lafiya musbaya ka iya kamo shi a ce ka kamo shi prisoner ha prisoner sak ka kamo shi ka dauro shi ka kawo shi to sai aka samu wannan mutumin ya kamo al-abbas bin abdul muttalib faqala al-abbas al-abbas da aka zo sai yace ya rasulullah ya kai ma'aisha Allah yace inna hadha wallahi ma asarrani yace kaga wannan mutumin sahabin nan yace wallahi ba shi ya kamo ni ba ba shi bane ya kamo ni shi kuma yana jin dadi ya kamo wannan yace to wallahi wannan ba shi ya kamo ni ba sai laqad asarrani rajulun ajlahul yace wani mutum ne ajlah ya kamo ni in aka ce ajlah mutum ne ka san ai gashin su larabawa suna zubo shi ko suna sakin shi ba irin gashin mu ba turwai-turwai haka suna tara gashi sosai kuma suna gyara shi an gane ko shi yasa muke ƙara faɗa maka duguza tara gashi abu ne ba wanda bai da matsala kawai al'ada ce wanda ba ɗaya ba amma dan ka tara gashin ka kula da shi har yanzu ba yayi kyau bai da laifi an gane ko kawai kai dai ka gyara shi annazafatu minal iman kawai dan dai al'ada sai yanzu kuma in zaka tara gashi ka yi menene kai menene yanzu a fara ma kallon ka za ka za an gane ko amma ka tara shi da kyau sosai yayi kyau shi kaga har duguza ake ce mai kuma yana amsawa yana so ya tara gashin shi ya gyara shi masha Allah to kaga shi wannan aka ce ma mutum ne wanda gashin shi ya tara shi sannan kuma bai bar shi bai zubo gaba sai daga gaban ya tattare yayi kaman me ake ce mashi gyaran huka an aka tattare aka yi gyaran huka sai zama to gaban ya huto mai kyau kuma ga gashin tan baya ko yayi kote shine yace ajlahun in ka ji an ce ajlahun irin wannan mutumin ne sai al-abbas yake cewa wanda ya kamo ni mutum ne ajlahun kaga kuma ai gyaran huka ba ga mai gashi ba ga mara gashi ma an gyara ma huka kyau yake sai kaga ka huto wani dan fresh da kai an gane ko yace to shi wannan mutumin ajlahun shine ya kama ni yace min ahsanin nas wajhan yace wallahi duka kuma kyan huska shi mutum ne yayi kowa kyan huska an gane ko yayi kowa kyan huska ala farsin ablaqun yace akan wani dokin shi yazo su kuma an ce dokin su nawa musulmai dokin su biyu mun gane shi kuma al-abbas yake tabbatar musu wallahi ba shi bane ba yace gashi dai ga yanda gashin shi yake yayi kowa kyan huska sannan yazo da dokin shi ablaq in an ce ma doki ablaq wanda yake da shudi kamar a ce kamar ga baki ga hari ka ta ai irin wannan kular din tana da kyau hari da baki haka kamar wani kote hari wani kote baki haka shine ablaq wanda hari ne amma yana da abin tashin na baki baki haka kote kote to doki ne zaka gani a cikin dawkai mai kyau ma arahu fil qawm al-abbas yace duk cikin mutanen nan naka 300 da in kai ban ganshi ba kina al-abbas yana son ya tabbatar ma annabi wanda ya kamo shi ba wannan tawarai din bane ba an gane ko ba wannan almashirin bane ba ya ga dai wanda ya kamo shi kuma ya san wannan ba shi ya kamo shi ba kuma ya kwatanta kaga al-abbas ya ga wannan mala'ikan asifan mutum ne wanda ya gyara gashin gaban shi ya yi gyaran huska daga gashin gaban shi sannan yana da kyan huska sannan yana da doki hori mai baki-baki an gane ko sannan yace duk cikin jama'an nan babu shi فقال الانصاري sai shi wannan al-ansar din mutumin madina sai yake cewa ana asartuhu ya rasulullah wallahi ya rasulullah yace ya manzo Allah nine na kamo shi nine da kaina annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya san kisa ya san yanda sai kansu din ta kasance an gaya mashi faqala sai annabi yace mai uskut yace ma wannan al-ansar din kale ishuru faqad ayyadaka Allah bi malakin karim yace wallahi Allah ne ya taimaka maka da wani mala'ika mai karamci kuka kamo al-abbas ba kai bane ba kaga shi al-Abbas da yazo bai ma ga wannan din ba mala'ika mai karamci kawai yazo ya kama mai kuma shi al-Abbas mala'ika ya gani bai ma ga wannan ba mala'ika mai karamci ya shiga mutun yazo ya kama mashi Allah ya taimaka mashi suka zo suka kamo shi to kaga duka wannan hikayoyi ne wanda hadisi ne wanda yake nuna ma mala'iku sun sabko sosai sun kama yakin Badar sai mala ya tsima wa fi arish alladhi nusiba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi makanin mutillin ala ma'al al-ma'rika a cikin kuma wannan arish anta arish kamar wata ruwa da ake hadawa tent wanda aka hada ma annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka aje annabi sallallahu alaihi wasallam kan awara yakin nan sai aka nemo wani wuri mai tudu yana da dan tudu yanzu wurin zaka gani in kaje zaka ga an maida shi wani masallaci masha Allah mai kyau to har ila inda aka yake yana nan masallacin saman dan tudu yake haka kadan shi kuma inda aka yake dan gangare ne zaku shiga an gane ko zaka ga wurin ya dan gangara haka shi kuma masallacin inda aka aje ma annabi ruhu haishi aka mai dan kaima shi masallaci ne wuri ne wanda yake murtafi ala al-ard an gane ko amma kuma inda aka yake menene cikin wani zugub-zugub ne haka cikin wani kori ne ya tsaya haka ya gangara gaba dai to wannan wurin da aka aje annabi khafaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khafqatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan rumta yayi barci ai nan umatan yasira sai ya dan rumta kadan ya samu dan barci kadan cikin wannan ruhar da aka aje shi yanzu na ga ya muku wurin masallaci ne in ka je zaka ganshi masallaci ne kuma yana sharan hudura sannan kotan masallacin shi ma teren libre ne sannan sai ka gangara san ka ga menene ka isko ramun wannan hilin babban hilin da aka yaki Badar da ka ganshi wurin nan wallahi har yanzu zaka ga cewa kawai akwai alamar yaki na a wurin nan kawai wurin ne gashi nan kasa ce zalla da wasu duwatsu shi haka an gane ko shine yace ma sai annabi ya barci sun man tabaha sannan sai ya halka wa qala li abubakar sai annabi ya ce ma abubakar ya tabo abubakar ya ce ma abubakar abshir ya abubakar ataka nasrullah allahu akbar annabi ya ce albishirinka ya kai abubakar kaga dan bartin nan da yayi kawai ya ce mi albishirinka ya abubakar ai wallahi nasara allah ta zo maka an gaya ma annabi ka san mawalkin su gaskiya ne ka sani abubakar kai murna nasara allah ta zo ma ya ce mai mi haza jibrilu ga jibril nan wanda shi za a yakin nan ga jibril nan ya zo mu'tabiran bi imanihi yayi menene mu'tajiran bi imamihi ko bi umamatin yayi kamar yayi maske da wani rawani kamar misali mutai in ya hawo mi doki zai bulaguro kuma ga kura yayi ke kaga zai daure rawani ya daure kanshi kuma yayi mi yayi masken huskar shi kamar yanda dai irin rawanin sufar nabuza yi kaga an rihe kai an rihe huska to sai yace gashi nan hoya yayi rawani irin wannan rawanin maske yayi rawani mai maske kenan ko na'am akhiza bizimami farsihi yaquduhu ya kama menene bi inani farsihi ya kama linzamin wato dokin shi ga jibril nauha yayi rawanin nan maske ya kama linzamin dokin shi yana mi yana tu yana iza shi ala sinahi annaqa dokin nan yana tara irin wata irin kura kaga ai ana gudu misali dole doki yayi ne ya tada kura katak kenan yana gaugawa gashi nan yazo jibril kuma gaugawa yake dokin shi sai kura yake tadawa ya rihe huskar shi ai gubar shi ne yace kura ataka nasrullahi wa wa'adatuhu ya babe yace abubakar wallahi nasara allah da alƙawarin da allah ya ma ya zo maka sai kun ci nasara a wannan yaki da za'a kaga jibril ma yazo da me da shirin shi kaga shi ma wancan da doki yazo aqdim haizum ya tsaye ma dokin shi ci gaba haizo to zaka gani mala'ikun nan in kuna gani doki shine menene kayan yaki to mala'ikun duka da dawakan su suka zo dawakan nasu kuma dawakai kaga ai shi wannan yanzu doki nawa kaga an kawo na farko wannan wanda yace aqdim haizum sahabi ya ji an ce mu je ja gaba haizum kuma yaga karan bulala yaga an shamce wancan ga wannan dokin wanda ya kawo al-Abbas kuma ga doki Jibril kenan zaka ga mala'iku duka a dafkan su suka zo kai yanzu mala'ika a barka da dokin mala'ika kada ai ya ishe ka bare gashi mala'ikan kuma ga doki kuma ga makami kaga abubuwan da aka yaki ko ga mala'ika ga doki ga makami kuma Allah ya gwada masa yadda zai yaki fadribu fawqa al'anaq duk wani saman abin da yake saman wuya a sharte shi sannan duk wani articulation a sharte shi an gane ko malai yace gaba da cewa wa huwa hadathun azim wannan ai an samu sen mai girma sanace ak samu mai girma wa nasarun mubayyin sannan nasara ce wadda take bayyananna wa ta'yidun min Allah tabaaraka wa ta'ala li rasulihi wal mu'minin sannan rawfar ne aka samu karfafawa ne aka samu daga Allah a zuwa Allah ya karfafa manzon shi ya karfafa mu'minai wa wa'adahu wa huwa la yukhlifu al mi'ad wannan mala'ikun da Allah ya zuwa alƙawari ne da ya doka Allah kun bai saba alƙawari shine Allah ya ce istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ika Allah ya doki alƙawari zai zubo mala'iku dubu murdifin kuma in ya ga dama wasu suna biyo wasu to wannan duka shine alƙawari ne da Allah haka mai yanda Allah subhanahu wataala yace wala yansuranna Allah man yansura wala yansuranna Allah akwan wala yansuranna Allah man yansuruhu Allah dai tabbas zai taimaka ma wanda ya taimake shi inna Allah laqawiyyun aziz Allah shine wato ne karhi kuma mabuwayi alhaji sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah yudafi 'anil ladina amanu sannan Allah yana taimakawa yana taimaka ma wannan wanda suka yi imani kaga wannan kenan ko isowar mala'iku yanda aka yaki da mala'iku to mala'iku sun kawo gudunmawa iya gudunmawa a cikin yakin Badar zaka gani cewa wannan shine yaki na farko da mala'iku suka ƙara kawo gudunmawa suka kata kuma gudunmawa ta ƙarshe a cikin yaki ai shine muka gani a cikin baya shedan da ya ga musafkan mala'iku yace ni inni ara ma la tarawna inni akhafu ma kai ni wani na gana abin da kwakwa gani yace wallahi ni na tsoron Allah nake ka san shi shedan lokacin da zai soto yaki suna da ya tsama da Banu Bakar su wancan mutanen suna da ya tsama da mutanen su wane ne wannan wanda shedan ya shiga shi na'am sunan shi ya kwanta mana sahabin nan wanda annabi da zai hijira san hadu da shi kwanan nan ma mun yi hira shi in yazo mun hade shi insha Allah rasulullah kenan lokacin da zasu zo afwan ka hore da zasu hoto suna tsoron kasa hadu da mutanen nan an gane ko kasa hadu da su dama suna da ɗan tsama da su kuma su hadu su dinga musu wannan su ƙara ranfarsan sa annabi kenan akan su to sai yayo shiga shi wannan dan mutanen nan dan wannan mutanen sahaba annabi ne an gane ko daga baya ya zama sahabi lokacin ya so shi ma ya kashe annabi lokacin da zai tai sai ake ce musu a shi da yazo sai ya ce mace la ghaliba lakum minan nas wa inni jarul lakum ku sani ba wani wanda zai ci galaba akan ku na mutane ni yau ni ina tare da ku ala ahdi da tafasir kenan sai ya ce wannan ina muku magana akan wannan mutanen da kuke tsoro duka suna tare da ku ku zo mu je a gaba da su sai suka samu nutsuwa to shi lokacin da aka zo da shedan da ya gani sai ya ce kai inni ara ma la tarawna sai ya tsere shi da ya ce wa inni jarun lakum kuma yanzu ya ware an gane ko shi yanzu menene ya wannan shi ne ai hudubar shedan ta lahira ma hudubar shi ta lahira ma haka ne yake yi saboda ai menene inna Allah wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ko yace kaga hudubar shi shi daman shedan tunda yake daman dan saba alƙawari ne ai yanzu in mutun ne wanda yake tenir din parole din shi yace ku zo mu je ina tare da ku ya za a yi ja baya kaga ai bai yi ya ja baya babu ja baya ko kadan saboda siman mutanen kirki ne in sun yi alƙawari sai sun cika to shi kuma daman ya saba ja baya shi yasa ranar lahira in shedan zai yi huduba babban huduba ta shedan sai ya ce ku sani fa Allah ya muku alƙawari ya muku alƙawari ku bauta mishi zan ku shiga aljanna ni ma na muku alƙawari kawai duniya holewa ce babu komai kawai mu je fa akhlaftukum ni kuma yau na muku alƙawarruka na saba muku to shi da mun ya saba an gane ko to shi kenan sai yake tserewa inni akhafullahi rabbal alamin kaga ran nan shedan wai shi ma mai tsoron Allah ne shi kuma ya ga mala'iku dan sai da yi tsoron ran nan tashi ta kare tunda ya ga mala'iku da dawakai da kayan yaki a shirye aika sun ya sare mala yace ma as'ila lil muraja'a tambayoyin da za a ma na muraja'a man awwalu man qutila fi hadhihi al ma'araka wane ne na farko da aka kace a cikin wannan yakin na'am wa man qatalahu wane ne ya kashe shi tambaya ta bi mala yace man humul mubariduna min al muslimina wa min al kuffari suwaye aka yi mubaraza da su daga cikin musulmai suwaye aka yi mubaraza da su daga cikin kafirai tambaya ta uku mala yace ma uzkur hadithatan wahidatan min shawahidi musharakatil malaika fi hadhihi al-ghazwa a cikin wannan sen sen da aka yi na isowar malaika zano wata sen ce aka yi ta isowar malaika a wanda yaki hudu guda dai wanda aka yi kenan kaga anan kusan sen uku muka kawo ko ta isowar malaika da ta haizum da ta ibnu abbas da ta menene jibril ko wannan kenan mala yace ma ma rasulullahi fi ghazwati fi hadhihi al-ghazwa to yanzu an zo annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yaki sai ya ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wannan yaki na'am mala yace ma amma qubailul ma'araka kamo harko wannan yakin fa kana sallallahu alaihi wasallam mustashiran li ashabihi mustatalian ara'ahum kama a har yakin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shawartar sahabban shi yana son ya san menene ra'ayikan su dangane da yakin nan yakin yi za a yi ko kuma ya ne yana mi yana bincika su ya ne kuke ganin yakin nan ya an gane ko kama a har yaki kenan lahum na'am mustasharan yana neman menene wa mustabshiran bi nasrillahi sannan kuma yana masa albishiri ku sani fa akwai nasara Allah akwai nasara Allah na'am muzakkiran lahum bil haqqi annabi yana tuna musu zancen da yake gaskiya allazi huwa alaihi wanda kansu suke shi annabi yana kan gaskiya su ma suna kan gaskiya na musulunci wa batilul ladhi alaihi a'da'uhum sannan annabi yana fada musu su wannan kafiran akan banza suke kenan dai kama a fara yaki annabi ne ne yake mobilization yana ƙara mobilizan su yana ƙara sa musu ƙarin gwiwa yana ƙara tambayar shawara su ya kuke gani kan a fara yaki an gane ko na'am yace yana ƙara fada musu alladhi alaihi a'da'uhum wa wasaq na'am wasiqan a'zamu thiqqa bi nasr rabbih wa wa'adahu alladhi la yukhlif hatta innahu yaqulu na'am lahum sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mi guarantee yana kan confidence 100% akan cewa Allah subhanahu wataala zai kama mashi akan mi akan wannan yaki sannan Allah ya mashi alƙawari kuma Allah subhanahu wataala zai cika mashi alƙawarin shi tak tak babu karkata yana da garantin da yana ƙara hada musu har yake ce musu siru wa abshuru ku kama hanya sannan kuma mu je zuwa yaki sannan ina muku albishiri da kan cewa akwai nasara a cikin wannan yakin an gane ko siru wa abshuru wallahi annabi yake cewa wallahi laka andi anzuru ila masari alqawm tinka a fara yakin dan ya ba su garanti yake cewa wallahi ni gani har ina ganin inda wane da wane yake haduwa inda za a kashe wane da wane wane ga inda za a kashe shi har yana gani rasulullah duk an mashi wahayi an kwatanta mai komi clear alert ka san shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan wahayi da ake mashi ana mai wahayi na television ka gane amma wahayi television kamar film kake kallo misali ala sabil misal kawai gashi an gwada ma yana daga cikin lokacin da suka ce bai sai Baitul Maqdis ba da aka yi Isra wal Mi'raj ai masallaci aka zo ko aka aje mashi gashi wada masa yanda yake kaga duk da ya sai dan ma kai wannan ya manci wani abu ko wani sai aka aje mashi gashi wada masa sannan zaka gani sai ana yaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaje yana ce musu wane an kace shi kamar ya gansu a zahiri an gane ko to wannan kenan kama fi sahih imam na'am imam muslim kamar yanda ya kasance a cikin sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi an anas daga anas wa fihi a cikin hadisi yake hadi yake fadi annabi yake cewa haza masra fulan sai yazo a wuri kaza sai ya ce muku nan za a kashe wani mun gane sai yayi gaba ya ce musu nan za a kashe wani nan za a kada shi a kashe shi wayda yadahu alal ard annabi sai ya dora hannun shi madaukaka a saman kasai huda wa huna sai ya dora hannun shi sai ya dora hannun sai ya ce nan daidai nan za a kashe wani sai yayi gaba ya ce wani kuma daidai nan za a kashe shi an gane ko sai kala sai ana sai ke cima fa ma matta ahaduhum am mudi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace da daidayan su bai ja kuda ba daga inda hannun annabi yake in annabi ya nuna misali annabi yace nan wani za a kashe to ai in yau aka kashe shi a san menene kamar nan din ne yace to ba a samu wannan ba kawai inda rasulullahi ya nuna hannun daidai nan ne mun gane ko daidai nan ne ko buje bai yi ba ko da wasa fa ma mata kenan ba inda ya motsa ko kadai kaga kenan duka kama ayin menene kama lokacin yakin yazo yana ta ba su garanti yana gwada musu yana kwantar musu da hankali duka annabi sallallahu alaihi wasallam mala yatima wa amma lailatul badr amma abin da ya shahi daren badar kuma ya aka yi fa ma laha min lailatin yantazirul muslimun sahibu liqa'i a'da'u llahi ta'ala wa rasulihi walladhina kadzabuhu wa akhrajuhu yace ya ka gani wannan daren wata irin dare ce wanda mumune suka kasance saba annabi sallallahu alaihi wasallam suna bege suna ta jiran haduwa kaga daren badar sun samu garanti saboda inda suna tsoro eske sun dinga kwadayin haduwa wai kwadayi suke sahiya ta waye a hadu kawai sira suke sahiya ta waye kawai a hada fara yaki shine san yake cewa shi kuma wannan da ya shiga matsala yace ala ayyuhal laylu tawila ala jali kai wanga dare mai tsawo da Allah gari ya waye mana shi wannan baban shi ne ya mutu ko da dare kawai yake ala ayyuhal laylu tawila ala jali wallahi da ran mutuwa tsawo gare shi kullum ina ba ku misali naga daren mutuwa daren da baba na ya rasu Allah ya jigan shi na dinga ganin daren kawai yaki wayewa na kama hanya zan tai maradin bisu sai da nake kamar an amshi volan ɗin in tahi shine shi ma da baban shi ya mutu a cikin dare yake ala ayyuhal laylu tawila ala jali ya kai wannan dare mai tsawo kai ka wayi gari mana bisubihin al-asba ta ke to mana ya daren ya isa ka sai ya ce wa mal isbahu minka bi amsali kai ko daren ko asba ta ke to a ce baka da kwatankwaci duka dai an mutu an gama kawai to su kuma murna sun gaji daren nan ya mutu tsawo kawai gari ya waye a zo a hadu dan su hadu da makiyan Allah makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka karyata annabi kuma suka hudo shi sun matsu wa'azu man aslama ma'ahu min al-mu'minin wannan makiya Allah wanda sun zalunci annabi sun cuci annabi sannan suka zalunci wanda suka musulunta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin musulmai an gane ko laqad bata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari yana mi na'am tilkan laila a cikin wannan daren al'azima daren nan mai girma fi salatin wa du'ain wa tawajjuh ila Allah ta'ala waltija'i ya wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam kawai bai barci ba sallah yake addu'a yake ya koma ga Allah kuma yana neman mi mafaka a wurin Allah kaga dai shi kawai jira suke sahiya tsaye shi kuma sallah addu'a mafaka Allah ya ba su nasara kawai yake nema kuma yana da garantin an ba su amma ƙari yake nema akhraja imamu ahmad ya rawaito shi rahimallahu ta'ala Allah ya jiga shi bi sanadin sahih da sanadi ingantacce na hadisin nan an ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu hadisi daga ali da abi talib yarda Allah tabbata gare shi qala yace laqad ra'aytuna yawma badr yace ni kam na ga ranar badr din nan wa ma fina illa na'if dukan mu barci muka yi daren badr ko ali yake cewa na ga mu dukan muna barci illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai barci ba cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai bai barci ba ta hada shajaratin ya tsaya kalkashin wata itaciya yusalli yana ta sallah wayabki kuma yana ta kuka annabi yana sallar dare yana kuka ya sharban da kai sallar dare kai kuka ko sai ramadan ko daga Ramadan dai har yanzu wata kusan biyu rabon mu da Ramadan ko wata dai da wani abu ko tun Ramadan baka kara barci baka kara sallah dare baka kuka to ka je ka ce ma Allah me Rasulullah ma yana yi ai gani da wani ya ishe wani tsoron Allah ko ba gaskiya ba to mu zage dan ko kawai ka shiga kayo ittikafin ka kuma an gama ka jikin ya saba kuma ka rabu da shi shikenan ka hasa to mu ji tsoron Allah mu zage ne dan tsi Ramadan mun yi shi dan mu koyar da jikin mu mi ibadodi to mun koya mu ci gaba kan jikin ya saka Allah mana muwafaka Allah mana gafara annabi yana sallah yana kuka Ali yace ma hatta asbaha har sai da kai asba yana cikin wannan halin wa yaqulu radiyallahu ta'ala anhu hai lau dai Ali yana gaya maka cewa summa innahu sannan ya kasance asabna minallahi tashum min mabab sai wata dan tsatsawa ta same mu ta ruwa daga wurin Allah kyauta daga Allah wannan tsatsawar ta ruwa ta same mu wani aksi tashun kamar ruwa ne amma ba irin wannan makakan ruwa ba shi dai ruwa ne wanda ya dan tsara tsatsawa dai kuma ba tsatsawa ba kuma ba ruwa ba mai da suna ko shine ake cewa orange ko dan madede shi dai haka dai an gane ko tashun yace fantalakna tahta ash-shajara wa hajafa nastazillu tahtahu min matri sai muka tashi muka je karkashin itaciya wanda aka dan rike ta da minene wata fata aka lullube ta muke kare kanmu daga wannan ruwan muka shiga kasar ta na'am wa bata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu ya yaqul hai lau dai annabi yana nan dai yana ta roƙon ubangiji shi yana cewa allahumma ku ji addu'a da annabi ya dinga yi a cikin wannan daren Badar allahumma in tuhlik hadhihi alfi'ata la tu'bad allah in dai ka halakar da wannan jama'ar allah babu masu bauta ma yanzu dai a kasa kusan duka dai masu bauta ma ne muka fito gaba dayan mu an gane ko ya ali almuslimun yana da duka musulman da ke da kai dai kusan duka ga sanan an gane ko la tu'bad annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi falamma tala alfajr lokacin da alfajr yake to har yake alfajr annabi bai barci ba daren Badar bai barci ba kawai yana ta roƙon Allah da alfajr yake to nada sai aka yi kira as-salat ibadallah ya ku bayan Allah ku taso mai sallah fajaa an-nas min tahti ash-shajara wal hajaf mutane sai suka fito daga karkashin itaciyar nan da suka tsane daga ruwa da wannan kwatocin nan suka fito da su fa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mun salla asuba wa harrada ala alqital ya kara kwadaitar da mu ya kara zabirar da jama'a akan wannan yakin da za a fita malai tuma akhraja imam muslim ya rawaito rahimahullahu ta'ala Allah ya ji gashi fi sahih daga umar bin al-khattab ya ra'ala tabbata gare shi sai ma lamma kana yawm badrin ranar badar nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-mushrikeen annabi da ya huto sai ya kalli mushrikai kaga an huce daren badar ko dare mun ga ya kwana yana sallah yana ta'adda wunin badar da aka zo sahiyar badar sai ya kalli mushrikai gaba daya wa hum alfun su kuma su dubu ne an gane ko wa ashabuhu 319 rajulan su kuma sahabban annabi mutum 319 annabi sai ya huto ya kalli mushrikan nan duka fastaqbala nabiyullahi alqibla kaga anan ma ya gani dai 319 kwantar dubu kawai annabi sai ya fuskanta alqibla summa madda yadahu sai ya daga hannun shi zuwa sama wai ka sani wannan aya Allah ya ce amman yujibul mustarra idza da'a shin wai Allah wane ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne yake amsa addu'a wannan wanda ya shiga cikin tsanani in ya roke shi ka duba annabi ne yana gani ya shiga tsanani sai ya roka shi yasa kawai da ka shiga tsanani daga hannu Allah ya amsa yace ma faja'ala yahtifu bi rabbihi sai ya kasance yana yi ma ubangiji shi kamar addu'a da kururuwa da hatuwa yana fadi yanda Allah zai yake rarauka ka san ko kai a rai Allah yana ji amma yake ƙara rarauka yanda har jama'a suna ji yana cewa Allahumma anzizli ma wa'adta ba da ba cikin yana hadi da kyau Allahumma anzizni ma wa'adta a hatu buwa za a ce ko annabi yake wadi Allah ka zartar mana abinda ka mana alƙawari ma wa attali Allah ka zartar mana abinda kai menene abinda ka mana alƙawari sai sa yana da gaskiya dawo inda kake yi a Safa wa Marwa in ka zo Safa kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir kana la ilaha illallah wahdahu nam anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda an gane ko anjaza wa'ada Allah ya zartar da alƙawarin da yayi wa nasara 'abda Allah ya nasarta wannan nene ya ba bawan shi nasara an gane ko sai kana yin takaji tsumi yana taso ma kai Allah mai damu wurin na wallahi sai ka ji duka wani tsumi tsumi yana taso ma kana la ilaha illallah wahda wallahi kana neman ibada mai tsumi ibada mai tsumi Allah ka mai damu wurin na wanda ba su ji ba Allah ya kai su bani man cewa akwai wani abokin mu Al-Abbas yana san Abbas shi ya tambaye ni lokacin Madina da muka zo na yi sallah tambayar da ya fara mani ya ce ya kai sallah a harami haramul madani na ce wallahi gida ba sallah ba ne muke Allah karɓa mana kawai ba sallah ba ce ba muke kawai Allah karɓa mana inda ake sallah yana can malam ka ji ibada ce kake malam sai can in ya kama ka sosai sai ta ku gobe ka samu kuɗi kawai ka sanya ibadan nan cikin prioritar ka sa su cikin na horko-horko saboda yana kore talauci da zunubi kamar yanda menene mai zigazigi yake hudda mu bakin karhe dauda shine annabi yake Allah ka tabbatar mani ka zartar mani da alƙawarin da ka kai Allahumma atima wa'adtani Allah ka zo mani da abinda ka mana alƙawari shine ni Allahumma anjiz ma wa'adtani ka zartar mani da abinda ni kama na alƙawari shine mi nasara atma wa'adtani Allah ka zo mani da abinda kama na alƙawari shine mi madadin na mala'iku ko kaga annabi yake hodi a hotwa Allahumma in tuhlik hadhihi al'asaba min ahli al-islam la tu'bad fil ard Allah wannan jama'a ta cikin musulunci in ka halaka su Allah baka ba bauta maka a ƙasa fa ma zala yuhattifu bi rabbihi ma dan yadihi annabi bai gushe ba yana ta hudin maganar nan yana tillawa wurin ubangiji shi hannun shi yana ƙara daga hannun shi sama annabi yana ƙara daga hannun shi sama na'am yana ƙara wannan mustaqbilal qibla yana fuskantar qibla hatta saqata rida'uhu amman kibayhi har sai da bargo annabi ya sauka daga saman kafadin shi saboda daga hannu da adda da rarauka da yanda yake dagawa ya sauka daga bargon shi ana ta kallon shi فأتاه أبو بكر أنا أبو بكر الصديق يزور النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه سيد وشو النبر وان ما يهم النبي ذلك للبابا أنقاذكو فألقاه على منكبيه سيد أورا مش عكن كهدينش وما يهم ناشي ثم التزمه من ورائه سنن سيد رجع سيد الدباش دك باينشي أبو بكر يكي هاور ورصد النبي وقال يكي سمي يا نبي الله يا كي النبي الله kafaka munashadatuka rabbuk wannan rarukan da kake ma ubangijinka ya ishe ka haka ya isa ka kina zaka ga cewa ana son ka dinga yi ma ubangijinka rarauka ka nuna mai kamar rayete ka nuna mai kawai sai shi babu wanda ya isa maka sai shi an gane ko karramar rayete kamar Allah rarauka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka Abubakar ya ce ka sani wa ubangijinka ya tabbatar ma ya zartar ma abin da ya ma alƙawari ya isa haka fa anzalallahu azza wa jalla anan sai Allah ya sauko mai aya cikin suratul anfal aya ta tara iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ku suna a lokacin da kuke neman agaji wurin ubangijinku ya amsa muku wato ya yi muku wannan agajin na'am ya ce ma wasaha wa fi sahih imam buhari daga cikin hadisin Ibn Abbas yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa qala an-nabi yawm badr annabi ranar badar yake cewa allahumma unshiduka ahadaka wa wa'adaka allahumma in shi'ta lam tu'bad Allah ina gama ka da alƙawarinka ina ƙara rarauka ina roƙonka da alƙawarinka da wa'adinka da kuma alƙawarin da ka mana na cewa zaka yi mine ne zaka mun nasara zaka turo mana mala'iku yake cewa Allahumma in shi'ta lam tu'bad Allah an kaga dama ba wanda zai bauta maka an gane ko fa akhadha abubakar bi yadihi hailau abubakar sai ya dora mashi hannun shi ya dora ma annabi sallallahu alaihi wasallam hannun shi fa qala sai yake cewa hasbuk ya isa haka ya rasulullah ya isa haka fa kharaja wa huwa yaqul annabi sai ya huto daga wannan wurin nashi yake cewa sayuhu zamul jam'u wa yawalluna dubur sayuhu zamul jam'u wa yawalluna dubur da sannu dai za a ci a ci galaba akan wannan taron nasu sannan za su juya baya su sai rufin kau an gane ko suratul qamar malai tuma inna du'a wal iltija ila allah salahun azim kaga addu'a da komawa mai da al'amari zuwa ga Allah shine makami mai girma salahun azim silahun azim makami ne babba mai girma yastaghna anhu muslim la yastaghna anhu muslim duk wani mumini makamin nan kamar bai ya ci ya wadatu da makamin nan ba inda kai mumini ne musulmi ne kai to kana bukatar makamin nan suka ce addu'u sayful mu'min ita addu'a ta kubun mumini muminin da bai addu'a sai ka bincike shi Allah yana hushi da wanda bai roƙon shi hushi Allah yake da kai in baka roƙon shi dole ka zamune dan sai ka dinga roƙon Allah dare da rana saboda dukan mu nan ko akwai wanda zai nuna ya ce shi bai da wani bukata wallahi dukan mu mun bukata ne auran Allah antal ghani wa nahnu al fuqara ilayka ya Allah Allah ka amsa mana an gane ko ce fi kulli halin a duk wani hali da yake wa fi misli hadhihi al wa hadhihi al mawqif kwatam kwatun wannan mawqif da ake ciki ashaddu ma takunu hajatan ilayhi fiye da abinda ake nema gare shi shine wannan adda wallahu ta'ala la yukhlifu wa'dahu ka sani Allah cewa bai minene bai saba alƙawarin shi in dai ka shiga cikin tsanani ka roki Allah ko kana cikin wani mawqif ka roki Allah Allah bai saba alƙawarin shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yansuranna Allah man yansuru tabbas Allah zai taimaka wanda yake taimakon shi inna Allah laqawiyyun aziz Allah mabuwayi ne wanda yake shine mai karfi ne mabuwayi malaitima wa hadha yad'u almuslimina ila an yu'ahilu anfusahum li nusrati Allah ta'ala bi istiqamati ala dinihi wannan alƙawarin da Allah ya ji wanda ya taimaki Allah in tansurullah yansurukum to shine ya isa ga mumini ya san cewa ya tashi kama ma addinin Allah kamar bayanin da muka yi satin da ya gabata kalka kuskura a zo ana wani ayi Aisha addini a ce babu kai a ciki an gane ko karatu karantarwa dokan karatu ci gaban karatun kula da masallaci kula da makaranta kula da malaman koyawa kula da addini kula da kaza 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 karka bari a barka ba kuma sai kana da kuɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi wallahi da ɗayan ku zai yi infaqin misali kwatankwatin dutsen odi zinariya ko bai kai ba muddu wanda sahabin shi ya bada saboda su lokacin sun bada ne lokacin da ake bukata to kai ma yanzu kana iya wallahi ka bada dala 5 dala 10 ta kai fiye da dutsen odi din saboda ni saboda niyyarka kuma saboda reno da Allah yake yi masa daga ka ba sai kana da dukiya ba ka san kullum in muna a taimaki addini a taimaki addini sai ka ce a mu ba da mun ba ake a malam ka mashikin ka da mu ake da kowa ake muna na'am an gane ko na'am kenan ba a bukatan sai ka yi ni sai ka yi dukiya kawai ka kama ma addinin Allah malam yace ma wala yakunu min ansarihi ka kasance cikin masu taimakon addinin Allah in baka san kana can kama qala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wanda kai imani in dai har kuka taimaki addinin Allah wallahi Allah sai ya taimake ku sannan Allah zai tabbatar da digantawa akan kasa in ka ji kana reto kana lilo kana wane ne je ka taimaki addinin Allah yanzu zaka ji ka zauna akan kasa insha Allah wannan alƙawari ne na Allah in tansurullah yansurukum sannan wa yuthabbit aqdamakum na'am sai ne yace ma amma yau kaga kenan annabi daren badar mi yayi kwana yi yana sallah yana addu'a wunin badar mi yayi ta addu'a daman kamun badar mi yayi kamun badar yayi mobilization yayi tai daren badar yayi kwana yana sallah yana addu'a wunin badar yau kasance yana addu'a sai malam ya ce ma amma yawmu badar sahiyar badar kai amma yi ranar badar daratul ma'araka bai faqad kana lokacin da aka yake faqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqrabuhum ilal mushrikeen kama akhraja imam lokacin annabi yayi kowa fuskantar mushrikai an gane ko kamar lokacin da aka yake badar kaga ai mu yanzu no komandan komandan ana yaki suna ina komandan wanne suke bada suna ina suna gida in sun huto tseren legionero in sun huto tseren ma dai suna ina suna baya daga fukur din su da komi a to a musulunci ba haka bane kai ne komandan sai zuwa ki komand to kana gaba sai dai a biyo bayan ka an gane ko kana gaba misali mu bada misalin Khalid bin Walid Khalid bin Walid sai an ga rugumci an rasa yanda za a yi ga kinkime mai sai an kare shi kawai Khalid sai zo ya dura mutum 20 kawai shi kadai Khalid din yakin da yake durawa ai shi yasa akwai yakin da Umar ya sauke shi daga komandan yace Khalid bai da hankalin kirki sai ya je watsa musulmi a kashe musulmi ba ta mai ciwo Yahuda sai dora Abu Ubaida ne ko to Rasulullah a lokacin yakin Badar da aka fara yaki shi ina yake a ba an ci ba amma Rasulullah daki can saman tudu ko mun ganshi ko ka fara yaki ne wannan da aka fara yaki shine gaba ka san annabi menene annabi ba rago bane ba annabi jarumi ne shine yace ma ya yi su kusanci da mushrikai Imam Ahmad ya rawaito rahimahullahu ta'ala bi sanadin sahih daga Ali radiyallahu anhu Ali yake bada labari kala laqad ra'aytuna yawma badr Ali yace wallahi na ga mu ranar badr ana yaki wa nahnu naluzu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna lil adu in aka kunno zahin yaki ya kunno sai mun zo mun doki menene ranfarura annabi sai mun zo muna labewa bayan annabi ka gane muna menene muna kaman control da annabi control fulito mu zo muna labewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yahi mu kusa da mi mayaka kenan mu an matso mu mun zo mun labe bayan shi kaman muna bada misali yaro in ya tabo hada gaban baban shi aka gani eh karhi gare shi sai labe bayan baban shi ya dinga magwalo to su sai su labe sai su ya shiga ya bude musu di sai su huto amma Ali yace shine kure ya kowa kusa da abokin gaba shiga yake wa huwa aqrabu lil adu ya kowa kusa da gaba wa kana man ashaddu an-nas ba'sat Ali yace ma wallahi ya kowa yaki a ranna annabi ya kowa yaki saboda haka annabi ba menene ba yake ba labewa ba yake ba kare shi ba yake huduwa yake ai a ranar yakin Uhud da aka ce mata rasulullah annabi an kashe annabi haka ne ko suka bada wasu sahabbai suka zo suka yi zamne Umar ne kowa ya isko sai a ba cikin sahabbai wani ya isko sai Hausa da wani abu kuke jira da suka ce ai an kashe annabi ina yake yace yanzu an kashe annabi zaku zo ku zamna yo ina anhanin rayuwa babu annabi sai suka tashi suka ce na muta alama mata rasulullah kawai mu muta akan menene can sai aka ganshi sai suka ce sai labari ya tashi ai annabi bai mutu ba inda hu yuqatil gashi nan yin tsakar yaki yana yaki annabi bai mutu ba gashi nan yana yaki to annabi yaki yake yi tak kalkaji kwane-kwane an gane ko yaki yana yaki sosai rasulullah yana karewa yana nene ai a wannan sai da aka mashi zobe ko mun gani yakin hunain na bar mu yi da wannan sai mu shiga wa fi riwayatin ma kana wa lam yakun ahadun aqrabu ilal mushrikeen min rasulillah ba wanda ya kasance wani wanda ya yi annabi kusanci da mushrikai wurin yaki ya yi kowa yaki mun gani yakin hunain da aka zo hunain da kibiyoyi suka dinga mi inuwa limshi ne kibiyoyi ya suka yi duka tserewa suka yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki doki shi ya doki abu hawan shi zabura yana shiga cikin yaki yana annan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne dai annabin nan babu ƙarya a ciki ni ne dan abdul muttalib an gane ko annan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib nan ne al abbas sai tsaye da dokin nashi yayi kira bi sautin ali sannan aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yaki yake shiga yake bai kwana kwane an gane ko na'am kenan lokaci yayi nan zan mutsaya insha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamta ilimi da Allah muna gafara shi share shi daga kirzan mu sai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun sai mu tashi masra'a aduwullahi abi jahl bin hashim yani aka yi aka kashe wannan makin na Allah abu jahl bin hisham afwan dan hisham ya aka yi aka kashe abu jahl yanda aka yi aka kashe shi fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi share shi daga kirzan mu اللهم صل على الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اغفر حوائجنا وحوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائج كل من لوها قلنا ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته